أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Wahid Abdulsalam Bali littafi mai suna Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin hanya ta nagartattun bayi domin isa wajen Allah subhanahu wataala wanda kamar yanda muka sani littafi ne wanda ya kumshi fadaloli da darajoji da ake samu wajen bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala inda yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babi da yake magana akan fadala ta kiyamul layl fadala ta yin sallah ta dare inda sati ke gabata muka ambata ayoyi daban-daban wanda malam ya kawo a farkon wannan babi wanda suke nuna fadala da daraja ga bayi wanda suke kokarin yin kiyamul layli sallah ta dare da kuma sauran nafiloli yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisai daban-daban wanda suka yi karin bayani akan abin da ya shahi wa'annan fadaloli sai malai ya fara da cewa kiyamul layl yarfa'uka ila darajati shakiri yake cewa sallah ta dare tana daga mutum tana daukaka shi zuwa ga daraja ta masu godiya ga Allah idan muka diba muka annabawan Allah subhanahu wa alaihi wasalam mafi yawa iya daga cikin abinda suka yi fice da shi suna masu godiya ga fadaloli daban-daban da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a gare su idan muka ɗauki annabi Suleiman alayhi salam lokacin da ya ɗauko ayarin shi suna tafiya sun zo gaka da wani gida na tururuwa sai ɗaya daga cikin shugabannin wa'annan tururuwa take ce musu hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum har sai da suka zo daidai da wani daki wani gida na tururuwa sai ɗaya daga cikin tururuwan nan take cewa ya ayyuhan naml ya ku taran tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga cikin gidajenku la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun kada Suleiman da rundunar shi su tattake ku alhali su ba sani ba anan sai Allah subhanahu wataala ya jiyar da Suleiman wannan magana ta ita wannan tururuwa anan kai tsaye sai yake cewa fatabassama dahikan min qawliha annabi Suleiman sai ya dariya saboda wannan magana da ta yi kaga wannan ni'ima ce da Allah ya mishi wanda har ya jiyar da shi magana ta dabba a lokacin nan miye ba cewa bai ringa yi mu ba wasa bane ai mukin na daban ne a kai sai koma ya ga Allah sai yake cewa rabbi auzi'ni ya Allah ka bani dama ya Allah ka sahhale mini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya domin in yi godiya da ni'imomi wa'anda kai a gare ni wa ala walidayya kuma ga wanda da wanda kai ga iyayena wa an amala salihan tarda kuma in ringa aikata ayyuka nagari wanda za ka yarda da su وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين كسنياني دجن كنكا درحمك تكنباينك نغرتتو نغري كاغا نبي سليمان ديغا irin wannan tarin ni'ima da Allah ya mishi kai tsi koma zuwa ga Allah haka alhudahuda da ya tashi yayi balaguro ba tare da sanin Suleiman ba annabi Suleiman ya diba ya gabe ga alhudahuda ba sai Allah yake cewa wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la ara alhudahuda am kana min al-ghaibin law adibannahu adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin فمكث غير بعيد فقال أهدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون يزوي باء نفس لمن لا بار تيوى أي ون قسى وادي ون قريتي أنا تيمي سبأ يا سام وتماتا أتن tana bautar rana ba Allah ba kenan ya ba annabi Suleiman cewa ga aiki na da'awa ya kama su cewa ga wani gari nan ba abota Allah amma rana ake bauta ma kuma matar tana da mulki yace har tana da wani al'arshi mai girma annabi Suleiman ya aiki shi alhudahuda akan yaje ya bincika wannan al'amari nasu kuma ya bashi sako ya kai musu takarda تجيب تكردا تغني انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دغا انب سليمان ني كما حلو ده سنن الله من رحمه ميجن كاي انب سليمان يتي مسو سزو سو كومو زوا غدي شي سنا ماسو مسلمي انن سكاي مناقشه تاره ده متانن تا اكن تيوا سكا سلاما زاسو كاي وجن سليمان انا انب سليمان دي تبتر زاسو سو سيكي تيوا ايها الملأ قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين يتي يا كو متانينا واني ني زي زو مني ده wannan gadan nata da take tinkaho da shi kahin su zo mini nan suna musulmai anan sai ifritu ya tashi qala ifritu min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ifritu ya tashi yace ni zan je in ka maka shi kahin ka tashi daga inda kake a zaune ni kinnin mai karhi ne zan je in ka shi ana annabi Suleiman bai ce mishi komai ba sai wani ya ce qalan lani indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk wani sai ya ce ni kuma zan je in ka maka wannan gado kafin ka kifta idanka falamma ra'ahu mustaqirran indahu ana cikin wannan magana ko kifta wadda yayi da idan shi kuma hin ga gadan a gaban shi da ya ga wannan gado a gaban shi gani kai wannan tarin ni'ima da Allah ya mishi kai tsaye sai koma ga Allah falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi lokacin da ya ga wannan gado a gaban shi sai ya ce wannan fadala ce daga ubangiji na kuma wannan fadalan an yi ta ne li yabluwani ba dan wani abu sai dan a gudan a ashkur am akfur zan gode ko kuma zan kafirce sai ya ce wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wanda ya gode wa Allah hakan shi ma saboda Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in kun gode za ƙara muku yace wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim yace wanda ya kuma kafirce to ubangiji dama baya buƙatar wani abu da zaka yi na ibada wanda zai ƙara mishi wani abu a mulkin shi Allah ya warata da wannan fa inna rabbi ghaniyyun karim to kaga wannan ɗaya daga cikin annabawa kenan annabi Suleiman haka baban shi annabi Dawud Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiy shakur ya ku iyalan dawud ku yi aiki bi ma'ana ku bauta ma Allah kuma Allah da'a ku bi Allah subhanahu wa ta'ala domin godiya a gare shi kenan kaga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala iya daga cikin halaye na annabawa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana daga cikin wa'annan bayi shine hadisin da malam ya fara da shi yace fa fi sahihai ya zo a cikin bukhari da muslim ana aisha radiyallahu anha daga aisha Allah kara mata yarda annabiyallahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa kana yaqumu min al-layl ya kasance yana qiyamul layli hatta تتفطر قدماه har sai da kai kawashi saboda yawan tsayuwa har tana tsatsagewa manzon Allah ke har tana tsatsagewa kawashi saboda tsayuwa ta dare fa qalat aisha sai aisha take cewa lima tasna'u hadha ya rasulullah me yasa kake wahalattar da kanka kake irin wannan sallah har kafarka tana tsatsagewa ya ma'aikin Allah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya riga ya gafarta ma abin da kai a baya da wanda za ka yi a gaba. Annabi manzo sallallahu alaihi wasallam yace mata sai ce qala afala uhibbu an akuna abdan shakura shin wannan fadala da Allah ya mani kuma bazan so ba in zama bawa mai godiya yanzu Allah ya mani ya mani duk wannan fadalar da ya mun ya gafarta min abin da nayi a baya da wanda zan yi a gaba duka an yahi mun kuma bazan gode mishi ba kenan kaga wannan me yake nuna maka godiya ga Allah subhanahu wataala tana kasancewa ne da aiki yace falamma kathura lahmuhu salla jalisan lokacin da yayi jiki sosai kenan shekarun suka ja salla jalisan sai yake salla a zaune fa iza arada an yarqa idan ya so yayi rukuyi qama fa qara'a thumma raka'a sai tashi sai karanta wani bangare kadan da karatu sannan kuma sai rukuyi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu wannan hadisi inda shi kadai zamu karanta akan abin da zai nuna mana fadala dake da kai a kiyamul layli da ya isa saboda idan muka diba manzon rahama sallallahu alaihi wasallam duk wasu ni'imomi da yake bukata a duniya ne Allah ya mashi a lahira kuma babu irin shi to amma duk da haka yana dagewa yana hana idan shi barci yana kokarin bauta Allah subhanahu wataala kuma wannan da yake yi ta yi so yake Allah ya kalle shi a matsayin mai godiya ga ni'imomi da ya mashi Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake cewa a cikin littafin shi Madarijus Salikin wani littafi da ya rubuta sai yake bayani akan yanda mutum zai godiya ga Allah subhanahu wataala bi ma'ana yanda godiya take ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa kayfa yakunu al-'abd shakira ya bawa zai zama mai godiya ga Allah yace wa kadhalika haqiqatuhu fil ubudiyya yace za a ga wannan haqiqanin godiya a wajen bauta ma Allah da zai ringa yi yace wa huwa zuhuri ni'matillahi ala lisani 'abdi yace kuma shine yake nuna ni'matullahi ni'ima ga Allah akan harshen bawan shi bawan da zai kasance mai godiya a baki mai godiya a zuciya ko mai godiya a aikace sai yake cewa bawa da farko abinda zai sifanta da shi yace khudu'u shakir lil mashkur bawa ya kasance mai kankar da kanshi ne mai mayar da al'amuran shi baki daya cewa Allah ne ya mishi kada ya ji daidai da kwayar zarra cewa wata ni'ima da ya samu cewa shi ma kanshi ya tausaya ma kanshi da kanshi akan duk lokacin da ya tuna wata ni'ima da Allah ya mishi akan cewa ya danganta ta zuwa ga Allah kada ya danganta ta da kanshi yana dangantawa da kanshi Allah sai ya bar shi da dabarar shi haka ya faru da Qarun lokacin da Allah ya bashi dukiya sai mutanen suke ce mai wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka Allah sai yake ce mai ka nemi lahirarka da wannan arziki da Allah ya maka amma kakka mance wani rabo na nan duniya bi ma'ana kada ka mance ka kyautata ma kanka ka ji daɗi kuma ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka da ya tashi sai ya ce kai innama utituhu ala ilmin indi sai ya ce dukkan wannan tarin duke da kuke gani ilimi na da dabara ta da iya kasuwanci na shi ya bani ita kaga kai tsaye yayi mi ya mai da wannan ni'ima da Allah ya mishi zuwa gare shi cewa shi yema kanshi dalilin wannan abu dai na kafirce ma ni'ima ta Allah sai Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka darkake shi da shi da duki duka cikin kasa ko da Allah bai darkake ka ba irin yanda aka mashi karuna to zaga al'amuranka da suna tahiya haka a burkita su koma kasa kai ma an darkake ka ne to duk ni'imar da ka samu kanka ko mun kanantarta a wajenka to ba karama ba ce a wajen Allah saboda ni saboda akwai wanda suke neman wannan kin ba samu ba kai Allah ya taimake ka samu to ka gode ma Allah ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah yace nabi hubbuhu lahu ka ringa ji cewa kana son ubangiji dali saboda tuna kode yaushe wannan ni'ima soyayya da zaka ringa ma Allah zai kara maka godiya a gare shi haka ce wa atirafuhu bi ni'matihi kuma kai itirafi cewa ya maka fa ka ringa itirafi cewa ka ringa reconnecting cewa Allah ya min yace wa tana'uhu alaihi biha ka ringa yabon ubangiji ka ringa yawan fadar alhamdulillah alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi yace wa Allah yasta'miluha fi ma yakra kuma kada wannan ni'imar da Allah ya maka kai amfani da ita a wajen abin da Allah baya so Allah ya maka wata ni'ima misali ni'ima ta lahiya sai ka ji wannan ni'imar ta lahiya dukka je ka banzantar da ita akan shashanci akan abin banza Allah ya maka ni'ima ta misali aiki wannan aikin ka ringa profite da shi kana abubuwa na banza da shi to kada ka yarda ni'imar da Allah ya maka ka ringa zuwa kana amfani da ita wajen saba ma Allah subhanahu wataala Allah zai kama ka kuma ya amshi wannan ni'imar ko kuma ya kasance ga ta nan a hannunka amma kuma babu albarka ko guda a ciki babun Allah ba wani abu wanda ka tara dama kanka saboda gobe kiyama yace daga cikin ayyukan da bawa zai mafi kankancin shi kankantar abu shine yawan zikiri a baki yawan fadar alhamdulillah kaga dai abu ne wanda bai dauki komai ba a tare da kai yawan fadin alhamdulillah da yawan tasbihi Abu Huraira an rawaito Abu Huraira yana tasbihi a wuni sama da dubu nawa dubun nai aka tambaye shi yace a ina yi ne daidai gurbadan zanubaina daidai gurbadan zanubaina nake yawan ambatan ubangiji irin wannan hadisi ya zo akan Bilal Bilal shi ma isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyamun ne da hakkawuwan shi ma wannan ruwan da suka yi biswasa sai Bilal yake cewa ya rasulullah wai wannan kiyamun ne me kake nema ba an yahe ma na daba da na yanzu da wanda zaka yi a gaba sai ce kuma Bilal afala akuna abdan shakura yace shin bazan kasance bawa mai godiya ba anan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi a wannan sallar da nake yace an sako musu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma yace duk wanda ya karanta wannan ayoyi bai tunani ba bai tuna girman Allah subhanahu wa ta'ala ba yace kaito abin kaito ne abin Allah waje ne wannan ayoyi su ne cikin suratul ali imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar haka ranar da aka yakin badar Ali ibn Abi Talib yake bada labari an jijjaga an shawuya kowa ya gashi an koma share can ana barci yace illa rasulullah kowa ya ji ya gaji yana kokarin ya dan hutar da gajiyar shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana can kasan wani itti ya qara'ul qur'an wa yusalli hatta asbaha yana karanta alqur'ani yana sallah har sai da asuba ta yi manzo Allah ki ranar badar an kariya kowa yana kokarin hutu annabi sallallahu alaihi wasallam shi a lokacin nan sallah ya shiga sallallahu alaihi wasallam عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود نكي تيوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة Abdullahi bin Mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiyamul layli na dare baki daya da aya guda wata aya ce in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya ita daya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare fatiha ita yake ta mimitawa ita yake ta mimitawa menene yake nema ummati ummati in ka azabtar da wa'annan ce bayan kai yace kuma in ka gafarta musu to dama kai Allah subhanahu wa ta'ala azizul hakim kaga wannan me yake nema ma al'umma Allah ya gafarta ma al'umma shi to wannan annabi ke shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da bawan yace subhanallazi asra bi 'abdihi sarki ya tabbata ga Allah wanda ya isra'i da bawan shi ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا كاغا الله سبحانه وتعالى ادم بيتي وبرسوله با بيتي وبنبيه دد درجه دكي دكو درسول دكما نبي سيتي بعبده دنيا نونا مكا زما باون الله هر الله كرايك امتصين باون شي مي بوتا مشي بقرم درجه بچي تو بكا سامو wannan درجه sai in ka siffanta da irin sufofi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai kokarin kwatanta irin wa'annan salloli da irin wa'annan ibadu da manzo sallallahu alaihi wasallam yake Abdullah ibn Umar an rawaito Yahya laylahu bis salat idan ya tashi da dare yana sallah gabaki din dare da yake sallah da bawan shi a share guda in yayi salamci sai shi ya tambaye shi asuba ta kusa in yace a da saura sai tashi kuma ya ci gaba shi bawan nashi Nafi shi nake cewa Nafi shi ne yake bada labari yace haka rayuwar Abdullahi ibn Umar take kawai shi in dare yayi an nemi wani lokaci aiki ayi barcin amma in dare yayi wannan ba lokacin barci bane lokacin nema ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala lokacin komawa ne zuwa ga Allah lokacin neman gafara ne lokacin zaman lahiya ne a duniya da lahira lokacin neman aljanna ne yace idan asuba ta kusa sai ringa tambaye shi lokacin sallah haka Huzaifa yake cewa fi laylatin min al-layali wani dare daga cikin dararuwa yace yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallaitu wara'a sai zo yi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi sallah da aka fara sallai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko suratul baqara suratul baqara izi biyar ce babu ko safaha biyu ce izi biyar baqara ya dauko suratul baqara a gajeren takdiri kace safaha 50 baka ya dauko suratul baqara yana yi sai shi Huzaifa yake cewa kai daga ya kai raka'a daga ya kai aya 10 aya 100 kai kawai ruku'i zai an zo aya 100 yaji shiru bai ruku'i ba aka zo yace kai tarwa aka yi 200 ruku'i zai aka zo aya ta 200 shiru sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare wannan raka'a guda da suratul baqara duka a tsayuwa guda izihi biyar a tsayuwa guda yanzu ka duba gani ana kiyamul layli na azumi duk da aka yi izihi guda sai ka ji magana sai an yi ƙara sai wannan ya ne wannan lamarin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a guda a wata ruwaya ma suka ce raka'a hudu ce a wannan daren raka'a ta fari aka yi baqara raka'a ta biyu aka yi ali imran raka'a ta uku aka yi nisa'i raka ta hudu akai ma'ida izi goma sha sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan bauta wanda annabin Allah zai dage ya ringa yi to mu ya kamata a ce mu muka hidaya saboda shi garanti gare shi amma duk da wannan bai bari عبد العزيز بن ابي رواد رحمه الله وانا باهم الله shi dai fahimci muhimmancin kiyamar layl, muhimmancin tashi da dare. Wannan ba Allah idan aka mushi shimfiɗa gata nan tafshi lukuni sai ya zo ya ɗora hannun sama shimfiɗan nan, fa kana yadau yadahu ala al-firash, sai ya ɗora hannun shi saman wannan shimfiɗan, fa yatahassasu, ya murza ya murza, sannan sai ya ce ma alyanuka, mi yahi daɗi a irin wannan lokaci na gajiya da buƙatar barci, mi yahi daɗi kamar wannan shimfiɗa? Yace walakin firashul janna alyanu minka, sai dai shimfiɗa aljanna ta fi daɗi ga wannan, don haka ya tashi ya kiyama ne. In ya taɓa ya ji kawo ga abin barcin gashi nan gwanin daɗi, sai ya tuna cewa ma inda Allah ya wa abuka khairu ma abuka, na wajen Allah shi ne alheri, sai ya tashi ya zabura ya kiyama ne. Abu Ishaq As-Subai'i wata rana yake ce ma matasa, yace ya masharar shabab, yace juddu wajtahidu, ya ku taron matasa yace ku kama jikinku ku yi kokari baki iyawanku wajen bauta ma Allah, dan sai ma salloli na dare. Yace wa badaru, yace waqtanimu shabibatakum, ku yi kokari ku yi amfani da ziyarantanku, yace qabla an ta'jizu, kafin lokacin da za ku kasa. Yace fa innahu qallama marartu alayya, yace fa innahu qallama marartu alayya layla, yace illa qara'tu fiha bi alf aya, yace yana da wahala wani dare yazo ya huce ban karanta aya dubu ba, iya da wahala ko in karanta ina kallo ko in karanta a kiyamul layl, babu wani dare yace yana da wahala wani dare zo huce ban wannan kadan in karanta ayatu. Abdul Wahid bin Yazid yake cewa iyallan shi fi kulli laylatin, haka yake ce musu kowane dare idan zai tada su nasihar da yake musu, ku tashi ya ahlad dar intabi, ku tashi daga barcin ku halka daga gafalar da kuke ciki. Yace fa ma hadhihi daru nawm, wannan duniya da kuke gani ba duniyar barci bace, ba gidan barci bane, ba yanzu wannan lokacin barcin. Yace an qaribin ya akulakum tut, yace nan da ba nan da dan lokaci wannan jikin da kuke kokari ku ringa ta yahuta ko nan san jiki da kuke, yace nan da dan lokaci gara za ta cinye jikin nan. Subhanallah, kaga wannan magana ne duk mai zuwa makwantai shi ne khairu shahid, duk lokacin da abin ne wani kaga an hudu kasusuwa daya biyu na wani ban Allah wanda ya rayu tare da kai, ya rayu irin rayuwarka a nan duniya, wani tare da kai wani kuma ya huce ya yi abin da ya, amma gashi ya koma ya kasusuwa ya koma kasa, ka je bayan sati guda an binne mutum ka gaya yake babu ya tsotsi kawai. Wannan jikin da kake so, kana so ka tattala, kana so ka za a yi hutuwa ne, kiyamun layli bai hanawa jiki ya huta, bai cutar da jiki, sai ƙara ma jiki ƙarfi da samun daraja da ɗaukaka a wajen Allah. Yace ku tashi ku halka daga cikin wannan gafala da kuke ciki, nan ba gidan barci bane ba, nan da ɗan lokaci gara da cinye namun shi gabaki kowa. Kaga waɗannan maganganu na waɗannan bayan Allah magabata suna ƙara mana ƙarfin gwiwa akan irin su irin yadda suke ibada. Daga cikin maganganun su Suleiman bin Tarhan yake cewa shi ido da kake gani, innal aina idza awwattaha an-nawm i'tadat, shi ido da kake gani idan ka saba mishi yin barci shine zai saba ya kasance in baka yi ba sam kawo baka da lafiya baka jin jikin ka, dole kawai in foke kai barci wannan saboda me ka saba mishi. Yace wa idza awwata as-sahr ihtadat, idan kuma ka saba mata tashi wallahi kamar an sa maka rizai, lokaci yana yi zaka ka zabar, lokaci yana zaka tashi, kenan menene kai ne zaka saba ma kanka wata irin rayuwa kake so kai domin lahirarka. Muhammad bin Munkadir yake cewa kabattu nafsi, yace nayi kokari ina jayayya ina kai kawo muna gumurzu da jikina akan ya bar ni dinga tashi da dare ina kiyamul layli. Yace sai da na shekara 40 ina wannan bala'in da shi. Yace sai daga baya Allah ya taimake ni jikin nau ya meke. Daga wannan lokaci ya in banyo ban na jin dadi. Wannan gumurzun da ya ringa yi wata ran ya tashi, wata ran bai tashi ba, wata ran ya tashi yana gingedi, wata ran haka ake tasha, wata ran kuma ya kasa tashin yayi barci. Yace haka ya ringa wannan bala'in da jikin shi. Yace har sai lokacin da Allah ya taimake shi wannan jikin nashi ya saba da tashin wannan shekara 40. Thabit yake cewa shi kuma kabattu nafsi alal qiyami 20 sana, yace ni kuma bala'in da na ringe da jikina akan ya banni da ringa kiyamun layli, yace sai da na shekara 20 ina yi. Yace daga baya kuma yace sai Allah ya taimake ni na more shekara 20. Yace yanzu shekara 20 kenan da na samu wannan aljanna ta zuciya, aljanna ta rayuwa ta ta yin kiyamun layli, saboda aljanna ce daɗin da ke da kowa a kiyamun layli. Duk wanda ke kiyamun layli yana da wahala, zai tunkari wani abu ya ba shi wahala, yana da wahala ka same shi da kunci na zuciya, yana da wahala ka same shi kawai yana tunanin bai samu kaza ba ko kaza, wannan bai gaban shi. Kullum idan ya kiyamun layli zai ji ya kai inda za a share mai hawan shi, kawai lokaci yake jira, kuma Allah zai ba shi wannan dangane da abin da yake bukata, kawai zai ji dangana a zuciyar shi ta cewa lokaci ne bai ba, lokaci ne za mu samu. In ahsantum ahsantum li anfusikum, yace wa in asa'tum falaha, yace in kun kyautata kun kyautata ma kanku. Sai wanda daga cikin magabata yake mana nasiha, sai yake cewa la ta'kulu kathiran fatashrabu kathiran fatanamu kathiran fatakhsaru kathiran, yace kada ku ci da yawa, idan kun ci da yawa za ku sha da yawa, idan kun sha da yawa za ku yi barci da yawa, yace idan kuma ku yi barci da yawa za ku yi khasara da yawa. Kenan ka ringa daidaitawa kai yanda jikinka zai barka ka bauta ma Allah subhanahu wataala. Wannan kiyamun layli shine da abu salihi, abinda magabata suka yi kenan suka yi fice suka tafi, abinda annaba suke yi kenan, abinda kuma waɗanda suka fahimci inda cin yake, inda ake samo abin yake, ba su barta. Sa'id bin al-Musayyib ya daga cikin waɗanda suka fahimci wannan abin, da arwallar shi ta isha'i yake sallar asuba kullum, haka yake a rayuwar shi. Kusan shekara nawa? Shekara 50 ya a rayuwa. Shekara 50 kai ko ɗan nan baya Uthaymeen ɗaliban shi, ɗaliban shi suke cewa idan wani lokaci ya kama su lazumce shi, barcin shi kwata-kwata awa uku da rabi zuwa awa huɗu da suka lissawa, awa uku da rabi zuwa awa huɗu, sauran kawai ibada ce ko karatun Qur'ani ko karantarwa ko ziyara, abin da ake kira. Ɗaya daga cikin magabata ke cewa wata rana ƙawashi ya tashi yana kiyamun layli, sai ƙawashi take mishi zagi, take mishi zagi, sai wani abu ya rizo mishi a zuciya cewa ya bari Yahuda. A nan sai bubbugi kawai idan bubbuga ta da ƙasa, sai yake ce mata ya Ammara bisu, ya ke mai umarni da aikin banza, kina so ki ce in je in yi barci ko? Yace to ma khuliqat illa lil ibada, ba a halice mu duka ba daga ni hakikin sai dan mu yi ibada, ki bar mu yi ibada. Wannan kaga kaɗan kenan daga cikin abinda magabata suka riƙe suka kai labari. Kuma kada mu ruɗi da cewa ai annabawa ne, ai sahabbai ne, ai malamai ne a Allah subhanahu wataala bi kayyade wannan ibada ga wani uwa ne a tai bayina da yace wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hauna kaga bi wari kuwa ba ta kai bayin ar-rahman daga cikin sufofin sai yace walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama sune wa'anda suke kwana ga ubangijin suna masu sujjada suna kiyama le idan da ba mai yi kokari koda da aya koda da raka'a guda ce raka'a uku mu rinka kwatantawa ko mun tsaya biyan ne ko ka tashi kai ka koma kwanta a hankali kai kuma rinka karawa kullun ka rinka tana rayuwar nan ka zo ne dan wannan ibada kuma baka da wani tsira a gaban Allah idan baka yi wannan ibada ba kuma wannan ibada idan kana da rai ne za ka iya yin ta daga ka wayi gari a lahira magana ta kare an rage littafi to tahiyya lahira yaushe ne ta zaka akwai wanda ka zama wani lokaci shedan zai ringa rutsan a bayan zuba na ringa yi na samu lokaci in tsara in ringa yi babu wani tsari da za ka yi kawai kama jiki ka wara in Allah ya taimake ka samu abin da ka samu in tahiyya ta zo shikenan a tahi daga cikin magabata an samu wa'anda saboda yawan kiyamun lailin su wallahi wanda suke tare da su ta suke kai wani in bai ƙara komai ba shi ya sha in bai ƙara komai ba kawai na ba ku labarin wani daga cikin magabata satin da ya wuce sila wanda ya zo saboda bala'in yin kiyamun lailin shi a dajin da ake ce ne akwai zakuna akwai kaza ya ce a shi fa a bar shi sai ya kewaya ya yi sallar shi ya tashi kewaya ya je yi arwalla ya zo kabar ta sallah zaki isko shi ya ce mai in Allah kadarta ya rubuta maka cewa ka zo ka cinye ni a huta amma ka san ba wannan ba ka zo yi bar ni in yi sallah ta kuma ya tahi shi kuma wannan ruwa ya waba shi bane yake bada ta a daya daga cikin wa'anda suka bi shi ne saboda an san shi da zafin rike ibada ya ce kai bari ya bi bayan shagan yi zai ya ce yana kallo zakin ya zo da ya zo shi ya tsorata ya hausa wani icce ya ce bari ya ga ikon Allah shi ya tsorata yana karkarwa shi kuma hankalin shi ma bai tashi bari ka ce ya salamta ya salle an saba sai an yi Allah taimake mu ringa kuma ya daga cikin wasu abubuwa da suna iya zame mana arkal Sufyan Thawri wani yanzu ya kawo mishi kuka a kan kasa tashi da yake shi Sufyan Thawri yake cewa ya ce wata biyar ne ban yi kiyamun laili ba ya ce kasan me dalili ya ce wani zunubi na aikata guda wannan zunubin shi ya gadar da aka haramta mun yin kiyamun laili har wata biyar magabata idan sai ga wani abu na bautar Allah sun kasa yi sun ga wani abu da ya kamata su yi ba su yi ba sai sun bincike kansu wani ya kawo haka me ya jawo haka to ka sani a duk lokacin da kaga Allah ya taimake ka zabi raka tashi a cikin muliyyukan al'umma suna nan suna barci kai Allah ya taimake ka tashi kai arwalla to ka sani cewa lokaci yayi bukatun wannan naka da suke ajiyar zaka kawo yanzu Allah yana so ya biya maka so shi yasa aka tada ka tashi kai kukanka tashi ka nemi kafaranka ka bar cikinka takka bari shi dan ya ringa jinka yi kokari ko da baki ka hudi a hili ma barni in koma ga Allah haka magabata daga cikin su akwai wanda zaka je yana magana shi da aka tambaya menene yace shi dan ne yazo ke raya mini in bar kaza in bar kaza shine ni kuma nake mai da mai a hili kowa ya shi insha Allah ya tashi yin ibada ta to wallahi sai mun dage ba za mu kai labari ba sai mun dage sai mun hasa san jikin mu sai mun bar san jiki yi kokari ko ya ne mu hara ko mu rinka tada iyallan mu su masana shi yake cewa qiyamul layl yunjika minan nar kuma wannan qiyamul laylin da muke magana ita za ta tsiratar da kai daga gidan wuta ya daga cikin hanyar da ake bi a tsirar da wuta yace ita ce qiyamul layl ya daga cikin magabata wani ji shi yana addu'a wannan addu'a ta tada masa hankali wai a yanda ya san shi da yawan ibada ya san shi da yawan qiyamul layl wai sai ji shi yana cewa اللهم اجرني واعوذ بك من النار اللهم اني اعوذ بك من النار وما مثلي يسالك الجنه يتي يا الله ني سو نيكي فاتن ده نيكي كثيرتا ده ني daga shiga wuta yace ni kuma a irin ragowa daga reni ta ibada ni ban isa wurin ringa roƙon ma aljannan ka shi gani yake yana da karanci na ibada da har ibada shi zatta isa a bashi aljanna shi dai a tsiratar da shi daga wuta wannan wutar da ake ba mu labari da irin tashin hankali da ke da kai a cikin ta ba fa shafa labari su ni bane ba film bace ba labari bane da aka yi a gaba a baya ake ba mu a kan cewa ya wuce mu ji dadin labari a wuce a ana gaya mana abin da zai zo a gaba kuma tabbas sai ya zo imanin ka ba zai cika ba sai ka yarda cewa zai zo kuma hakan zai zo ya zo a cikin bukhari da muslim an ibn umar yace qala kana rajul fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wani bawan allah a lokacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a yace ya kasance mutum haka kowa kira daga cikin sahabbai a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye idza ra'a ru'ya qasaha ala rasulillah idan yayi mawlaki sai zo ba annabi labari sai annabi fasara mishi annabi yana haka wata rana wani ya kawo fasarar mawlaki abubakar yana zaune sai abubakar ya ce ya rasulullah a bar ni gwada sai annabi ya ce mai fasara mishi da ya fasara sai ya ce bai ka samu wani wani kuma baka samu ba anan malamai suka ce kada mutun ya dora ma kanshi yawan fasara mawlaki saboda abu ne wanda kai baka tabbata wajen fasara shi akwai wa'anda Allah ba da labari annabawa annabi Yusuf haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fasara amma wani a yanzu ya ringa fasara mawlaki kuma ya nuna maka hakan wani lokaci ta da hankali gare shi idan ka yi mawlaki kaga abu mai kyau inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana iya gaya ma wani masoyinka yace idan kuma kaga wani abu mara daɗi to ka roki Allah ya kawar da kai daga shi shine yake cewa fatamannaitu an ara ru'ya aqsaha shi abdullahi bin umar sai yake cewa tunda annabi yana fasara mawlaki sai nake fatan ni ma in yi mawlakin wata rana in zo in kawo mawlakin wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ni ma a fasara mani to yace qala wa kuntu gulaman shabban azaban yace a lokacin nan na kasance yaro ne ni matashi kuma ba ni da aure a lokacin wa kuntu anawu fil masjid yaje a masallaci wani ke barci lokacin nan shi a masallaci yake barci yace ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yace fara'aitu fil nawm yace sai na gani a cikin mahulki ka anna malakaini akhadhani fa dhahaba bi ila an-nar yace sai na ga mala'iku guda biyu sun kama ni sun tafi da ni gidan wuta za su kai kaga wannan akwai ta da hankali yace fa idha hiya matwiyatun qatayil bir yace sai na ganta ga tanan wani rami ne ka ce rami irin na rijiya yace wa idha laha qarnani ka qarnayil bir tana da kamar bangare guda biyu irin na rijiya kamar wanda ake sama wani abu haka na kariya yace wa idha fiha nasun qad araftuhum yace kuma a ciki akwai mutane na ma san su yace faj'altu aqula a'udhu billahi minan nar a cikin mawlikin sai rinka cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar ya hudi su uku yace falakiyahuma malakun suna cikin tahiyya da shi sai ga wani mala'ika ya gabu da su a hanya fa qala li lam tura sai ce me kada ka tada hankalinka kada ka tsoro faka taita shi gashi za a tare shi gidan wuta kuma ga mala'ika wani mala'ika ya gamu da shi ya ce mai kada ka ji tsoro ka ajje hankalinka sai tashi. To wannan mahulkin inda wani ne a yanzu yayi sai mu ce kawai abin mahulki ne, to a lokacin annabi akai mahulkin kuma annabi zai fasara mahulkin. Kenan kaga fasarar da manzo sallallahu alaihi wasallam zai ma wannan mahulki abin da zai faru ne haka. Sai ce fa qasastuha ala Hafsa, sai je wajen yar uwar Hafsa sai gaya mata, yace mata kin ga irin mahulkin da nayi. Fa qasatha Hafsa ala Rasulillah, da annabi yazo sai ta kuma Hafsa ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga mahulkin da Abdullahi. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annan sai annabi yace ni'mar rajul Abdullah, sai yace madalla gabawa irin Abdullah, madalla ga mutum irin Abdullah. Law kana yusalli minan layl, yace inda ma a ce yana sallah da dare. Kenan ka gani sallar shi da dare ita za ta ƙara nisantar da shi daga gidan muta. Azan na ba ku labarin Ibn Umar ko ba ku labari ba? Me nace muku akan shi? Bawan shi yana kusan shi, zai tashi da dare idan ya kama sallah, kawai in yi salamce juya ne zai tambaye shi asuba ta kusa, in ya ce mai a da saura kuma ya dora, ya za a yi wanda irin wanda mawalikin an ce mai inda yana kiyamun lele abin da ya yi nisa da wutai ya barta. To kaga shi ga kat annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi madalla da shi inda a ce ma yana yin sallah da dare. Qala Salim, sai Salim yake cewa fa kana Abdullahi ba da dalika la yanamu min al-layl illa qalila, yace tun daga wannan Abdullahi ibn Umar baya barci da dare he kadan fikit ya tashi shi yan kata. Kenan kun ga wutar wannan da muke gudu, sa'ira, jahannam, hawiya, gatanan da sunaye daban-daban, ba abin da zai taimake mu illa mu kasance muna kusa da Ubangiji. Ko mun karanta a hadisi na baya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba abin da ya so kamar abin da ya fallanta maka, ko ba abin da zai kara maka soyayya ta Ubangiji sai nafilfili za ka rinka yi, kuma a cikin nafilfili kaf babu wadda ta yi kiyamun laifi. Kenan kaga an baka tiken gata kuma ba saya ba za ka yi, kurumta a kai tashi kai tashi kai, mi zai rage ka mi zai kare ka, dan ka tashi kai raka'a uku ka tashi kai raka'a biyar minti goma sha biyar qul huwallahu ka iya ita mai tata kakka damu wallahi qul huwallahu ce ku ita yi ido goma a raka'a guda. Ai mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi qiyamul layl da raka'a guda da aya guda duka daren, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, aya guda duka daren. Ko magabata suna kwaikwayon haka, an samu ɗaya daga cikin magabata da ya ɗauko aya nan cikin suratul mulk, falamma ra'awhu zulfatan si'atu wujuhum, wannan aya ita ɗaya tun bayan lishadi kaba da sallah yana yi yana yi, shi wanda yake ruwaya ya ce ya tafi gida ya dawo ya isko shi yana yi, ya barci ya dawo kafin alfajir yake to yana yi, falamma ra'awhu zulfatan, yana ta maimaitawa ita ce kawai ke maimaita. Kenan kaga abin da ka iya na Qur'ani kada ka damu ka ce sai da yawa, a'a aya guda ka iya, sura guda ka iya, ita maimaitawa qiyamul layl ce kuma Allah zai karba insha Allah. Qiyamul layl yarfa'uka ila darajatil qanitin, to qiyamul layl zai daukaka ka zuwa ga daraja ta alqanitin. Alqanitin sune waɗanda suke yawan bauta ga Allah. Idan ka ji Allah ya ce ma bawa qanit, to ya kai wani mataki ne na ibada, ya kai wani mataki ne na ibada. Shine a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta, yace waqumu lillahi qanitin, haka yake cewa wa qad takhadha Allahu walada subhanahu ballahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun, haka yake cewa as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, haka yake cewa wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallahu, haka ke cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen, haka ke cewa walam walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun a cikin suratul rum, haka ke cewa a cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati sai ce wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat, haka ke cewa a cikin suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih, sai ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, yace inna ma yatadhakkaru ulul albab, yace amman huwa qanitun, mufassara wannan ayi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima, yace amman huwa wannan wanda ya kasance qanitun, ya kasance mai yawan ibada mai qanit ne, mai yawan koma zuwa ga Allah ne, ana al-layli dukkan dare sajidan yana mai sujada, wa qa'iman yana mai tsayuwa ba dan wani abu ba, yahdaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih, yana tsoran abinda zai gamu da shi a lahira kuma yana fatan rahmatar ubangiji, sai Allah ya ce to anan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, shin dai ne wanda ya sani da wanda bai sani ba, wanda ya san irin wannan fadala da irin wannan daraja da wanda bai sani ba, dai ne kai yanzu da Allah ya taimake ka ka samu labarin cewa zama qanit, zama makusantin ubangiji iya daga cikin abin da ya dauka darajar ka, kuma shi zai bambanta ka da wanda bai sani ba, ya kamata kai wasa, ai wasa bai kama mu ba. Allah ke cewa asarabuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin, sai ce qanitati Maryam alayha salam, da Allah zai yabe ta, yace wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin, to zama qanit shine ke ka kasance mai lazimtar nafiloli, duk wasu nafiloli da ka sani in dai babu uzuri kada ka bari lokacin sai wuce baka yi ba, salatul duha ce yi kokari kai ko raka'a biyu ce, eh sunan rawatib ne ringai, qiyamul layl ne ringai, raka'atayn al-fajr fi duk wata fadala da aka bada ta wata sallah wadda ake yi da dare ko da rana duk kokari kasance kana kokarin lazimta, to Allah ya sanya ka cikin qaniti. Yace rawa Abu Dawud wa Sahih al-Albani an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama bi ashri ayatin, wanda ya tashi ya qiyamul layli da ayoyi guda goma ko lam yuktab min al-ghafilin, ba za a rubuta shi daga cikin waɗanda sun kasance gafalallu ba, kai ba gafalalle bane a wajen Allah, in dai zaka tashi kai aya goma, aya goma wata sura ce, misali ka dauki sabbi, in ka karanta sabbi wata aya 19 ce ko, to ka karanta sabbi kawai da qul huwallahu araka'ata bi raka ta karshe kai kula uzo bin nas, ka koma kwanta bakka cikin gafilai a wajen Allah, kaga abin mai sauki ne. Yace wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitin, yace wanda kuma ya tashi da aya 100 kutiba min al-qanitin, shi wannan za a rubuta shi daga cikin qanitin, suwaye qanitin shine al-muti'un al-khashi'un, sune masu bin Allah kuma masu dawwama akai, masu khushu'i al-muwazabun ala ta'atillah, wanda ba sa wasa duk lokacin da ya kasance aiki ya kama na abu Allah, kokari suke sa aikata shi, sun san lahirar su ce ana to mi ati aya nawa, aya 100 sura da wata sura da wata sura, misali idan ka dauki to ko a ce ma an je sama da yawa, mu dauki amma mu zo kasa, mu dauki amma da zai ata abasa, na tabbata a nan an samu aya da shi wannan kadai in kai Allah zai buta ka cikin kanati yace wa man qama bi alfi ayatin kutiba min almuqantirin wanda kuma ya tashi ya kiyamul layl da aya dubu za a rubuta shi cikin muqantiri su muqantirin sune almuktirin min alajr sune masu kullun gani rena abin da suke ziki da abin da suke na bauta gani suke har yanzu ba su kai ba kullun gani suke kadan suke kullun kokarin kara suke sune ake cewa almuqaddirin su sun wuce qanidin kullun shi gani yake idan ya bar minti daya dai gani yake asarace kokari yake yi wani abu zaka isko mutai da sai yana kuka wani mutuwa akai yace a asara kai a sata aka ma yace a baka da lahiya ne yace a miyawa yace a ba komai a gama shi da Allah sai daga cikin magabata haka ake dashi a gama shi da Allah tukwana yace wallahi barci ido na ya galabe ni je ban tashi ne kiyamul layl to la kaushi ne damuwa ta na rasa inda zan tsara ina yanzu nayi asara wannan daren mu dare ne muka yi asara Allah ya kike mu anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya himana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh